maza kinan ba ta kyan mata akan yowa ba babban gore sai magogin karfi duba duba
maza kinan ba ta kyan mata akan yowa ba babban gore sai magogin karfi duba duba maza kinan ba ta kyan mata akan yowa ba babban gore sai magogin karfi duba duba
tambayar maza mai sabu kuwa tiyo ta so
babban gore sai magogin karfe duba duba.